Assalamu alaikum, ina yi wa kowa fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani, sunana DJ Wilson, ina gabatar muku da sabuwar manhajar mu, wato mdundohausa.com, yadda zaka iya samun duk wata waka da kake nema ta Hausa, sannan da duk wani mix ina zaka same shi a cikin mdundohausa.com. Saboda haka mun garzaya mdundohausa domin mu samu waƙoƙi na Hausa masu daɗi da kuma mix na zamani. Fatan alheri.